Bin Khalil Sen ce with small money you smell nice.
How? Come and see. Kuna gani nan turarukan nan waɗanda jini kai waɗanda turarukan kamar yadda kuka gani su nan in 25 mils. Designers din su haka aka yin su, designers din su haka bottles din su suke. Waɗanda turarukan kawai an yi su saboda mutum ya sa ƙananan kuɗi kuma ya sai abu mai quality. Turaruka na yadda kun ka san Club de Nimes haka waɗanda Club Lock suke. Turaruka na waɗanda da aka sayi with small money ka baza capacity. With small money you smell nice. Bin Khalil Sense, ka yi min DM, don ba ka shi.